sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barka da wannan dare na yau talata 28 ga watan Afrilun shekarar 2020 baba ya kuma kiri ne da Aisha Sule da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin a cikin shirin namu na yanzu za ku ji halin da ake ciki a jihohin Taraba da Adamawa bayan bullar cutar coronavirus inda adadin waɗanda suka kamu da cutar ke karuwa wasu mazauna kudu maso yammacin Najeriya sun bayyana jin dadin su ga sassauci da shugaba Muhammadu Buhari yayi wa dokar hana zirga-zirga tare da yin kira ga dauke dokar kwata-kwata muna kuma da rahoto na musamman akan shirin mayar da almajiran jihohin su na haihuwa akwai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga jamhuriyar Niger da kuma tasirin azumin watan Ramadana amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na sake nazarin sabbin matakai akan yadda jihohin kasar za su sake bude harkokin kasuwanci, makarantu da majami'u. Jihohi da dama sun nuna sha'awar yin hakan. Hukumomin Amurka sun bayyana cewa hukumar hana yaduwar cututtuka CDC ce ta samar da jadawalin da za a zartar ta fannoni daban-daban. Kafafen yada labarai na Amurka da suka ga jadawalin sun bayyana a jiyar Tinin cewa ya hada da rurrufe wuraren cin abinci a ma'aikatu amfani da takardan jerin abinci da za a yi amfani da su sau daya a gidajen cin abinci da kuma dakatar da kwaya a coci jami'ai sun ce jadawalin na iya canzawa a halin da ake ciki kuma gwamnan jihar Texas Greg Abbott ya faɗi cewa Daga ranar Juma'a zai bari a fara bude harkokin kasuwanci inda za su kyale kashi 25 cikin 100 na abokan kasuwancin su shiga shaguna a lokaci guda. Prime Minister kasar Jamaica Andrew Holness ya bayyana cewa kasar za ta fi mai da hankali ne akan sake farfado da tattalin arzikin kasar da isalwanta a sanadiyar bullar COVID-19. Jiya Litinin Holness ya sanar da nadin kwamitin farfado da tattalin arzikin na kasa mai nasaba da COVID-19 wanda zai zayyana jadawalin sake dorar arzikin kasar kan turba. A halin da ake ciki kasar na da adadin mutum 365 da suke dauke da cutar yayin da mutum 7 ne suka mutu a sanadiyar cutar ta COVID-19. A wani bangare kuma, ministar harkokin kasashen ƙetare da cinikayya, Kamina Johnson-Smith, ta bayyana sababbin dokoki da 'yan kasar masu son dawowa za su bi a wannan lokaci na cutar COVID-19, killace su na tsawon kwanaki 14. Ta ce gwamnati ba ta da halin shatar jirage su dawo da mutane gida, sabila da haka su ne za su ɗauki nauyin komawar su gida bayan sun samu izinin dawowa daga gwamnati. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya faɗi jiya Litinin cewa ran 4 ga watan Mayu a hankali za a sassauta dokar hana zirga-zirga da aka kakaba a birnin tarayya Abuja da jihohin Lagos da Ogun don hana yaduwar cutar coronavirus. A jawabinsa da yawa kasar, Shugaba Buhari ya ce ya ɗau wannan matakin ne bayan nazari da ya yi akan dokar da ta ɗau makonni 4 domin ba tattalin arzikin kasar damar sake farfadowa sannan a hankali yayin da ake ci gaba da dakile yaduwar kwayar cutar coronavirus. Shugaban ya faɗi cewa daga cikin sababbin matakan da za a ɗauka akwai amfani da kare fuska, takaita zirga-zirga daga karfe 8 na dare zuwa 6 na safe sai masu ayyuka na musamman. Ya kara da cewa zai aika da karin jami'an lafiya da kayayyakin jinya jihar Kano da ke arewa maso yammacin kasar inda za ta kasance cikin wannan dokar hana fita saboda karuwar cutar ta COVID-19 a jihar. Shugaban kungiyar ayyukan jinya ta kasar Japan ya faɗi cewa zai yi wahala kasar ta gudanar da gasar wasanni ta Olympics na shekarar baɗi ba tare da an samar da allurar rigakafin cutar nan mai kisa ta coronavirus ba. Yoshitake Yokokura ya bayyana hakan ne a yau talata da yake yi wa manema labarai jawabi ta bidiyo a Tokyo babban birnin kasar. Tun a watan da ya gabata ne Japan da kwamitin wasannin Olympics na duniya suka amince da a daga gasar ta bana zuwa baɗi saboda annobar coronavirus. da an shirya fara wasanni ran 24 ga watan Yuli. Kamfanonin gwaji da sarrafa magunguna a faɗin duniya na ta ƙara ƙaimi wajen ganin an samar da maganin cutar, duk da cewa masana na ikirarin cewa zai ɗau watanni ko shekaru kafin a tabbatar da sahihancin maganin don yin amfani da shi. Sai dai kuma ya kokura bai faɗi ba ko za a soke gasar baɗin idan ba a samar da maganin cutar ba. Ana shirin ƙaddamar da takarar neman zaben shugaban ƙasar Burundi, yayin da hukumomi ke fata Allah ya kare al'umma daga kamuwa da cutar coronavirus, wanda a yanzu haka mutum 15 ke ɗauke da ita, kuma mutum ɗaya ne ya mutu a ƙasar da ke Afirka ta tsakiya. 'Yan takara 7 ne suka ƙaddamar da gangamin neman zaɓe da tarin mutane masu yawa, duk da cewa wasu gwamnatocin Afirka na kira da a nisanci taro mai yawan jama'a don hana yaduwar coronavirus. Ran 20 ga watan Mayu ake sa ran gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa, 'yan majalisu da na ƙananan hukumomi a ƙasar ta Burundi. Shugabannin jam'iyyun adawar ƙasar na zargin shugaba Pierre Nkurunziza da nuna halin ko in kula ga rayukan jama'a da ƙin ɗaga zaɓen.
A gaida Aisha Jusile da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da watannin namu da hali da ake ciki a jihohin Taraba da Adamawa, biyo bayan bullar cutar coronavirus, inda adadin waɗanda suka kamu da cutar ke karuwa, duk da irin matakan da gwamnatocin jihohin suke ɗauka domin hana cutar shiga yankinsu. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
It is quite unfortunate that the reported outbreak came about despite the robust proactive steps taken by my administration to prevent the virus from entering our dear state.
Gwamnatin jihar Taraba kenan a daddare da sai isyaku, yayin da cewa al'umman jihar jawabi ta kafafen yaɗa labarai game da bullar kwayar cutar ta coronavirus mai lakabin COVID-19, inda da farko aka samu mutum shida da ke da kwayar cutar, kana daga bisani kuma mutane biyu suka karu. A jawabin nasa, gwamnan jihar ya buƙaci jama'a nema da su kwantar da hankulansu tare da kulawa da dokokin kariya da ake tagargari a kai, inda ya ce gwamnati ta ɗauki matakan da suka kamata na hana yaɗuwar kwayar cutar a jihar. Kasancewar waɗanda ma aka samu da kwayar cutar mutane ne da suka shigo daga wasu jihohi, kuma tuni ma aka killace su ana musu jinya.
Tarabans should therefore be rest assured that their protection is paramount and government will do all within its powers to checkmate the widespread of the virus.
To koyi al'umman jihar ke ji a yanzu, Muhammad Abacha, wani mazaunin garin Jalingo ne fadar jihar, ya ko bayyana mini da hankalin su ya tashi.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan cuta annoba ce wadda kowa ya san da ita, wadda bai yadda da ita ba yanzu mutumin Taraba ne yanzu dole ya yadda da ita. Don cikin wayewan garin yau mun tashi an tabbatar da cewa an samu kusan mutum 6 wanda sun kamu da wannan cuta. So saboda haka muna kira ga babban murya da dukkan mu da musulmi da kristan mu da mu hada kai mu tabbatar cewa wannan abun mun yaki da ita. Ba wani ya jahilci ko yaudaran kai a ciki, wannan abu gaskiya ce, wannan cuta gaskiya ce, kamar yadda shugaban kasa yake faɗa kullum. Kuma gwamnatin jihar Taraba ma yana kira da mu musamman matasa mu kokari mu tabbatar wannan abun bai shiga cikin mu ba. Kuma ya zamu kiyaye shi ne, wannan hand glove da ake sawa da kuma mask da ake sawa baki yake tare baki da hanci din nan, yana da kyau kowa ya tabbatar yana da shi.
A can makwabciyar Taraba kuwa, wato jihar Adamawa, yanzu haka ma an samu ƙarin mutum guda da ya kamu da cutar. Wato jimlar waɗanda suka kamu da cutar mutum 2 a jihar, yayin da sakamakon gwajin da aka yi mutane 7 da suka yi cuɗanya da mutum na farko ya nuna cewa ba su kamu da kwayar cutar ba. To sai dai kuma, don daƙile yaɗuwar cutar ne ma a jihar, gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Murfin ya kafa dokar hana fita tare da kafa kotun tafi da gidanka domin hukunta masu kunnen kashi. To wai koshin jama'a na bada haɗin kai kuwa? Wannan ita ce tambayar da ne wa kakakin na 'yan sandan jihar Adamawa DSP Sulemaiya Hanguroje.
Lalle yau shine rana ta uku a yayin da jami'an 'yan sanda na jihar Adamawa suka fito domin aiwatar da wannan doka na hana fita a jihar Adamawa. Kuma gaskiya ne al'umman jihar Adamawa sun fahimci maganan wannan cuta, yanzu kuma sun yi mufaya a cikin kwanaki ukun nan. Kuma duk da haka akwai wasu waɗanda suka bijirai ma wannan doka, amma kasancewar rundunanmu ana nan ana tafiya da kotu tafi da gidanka, to akwai mutanen da aka kama
aka mika su gaban shi alkalin kotun inda ya yi musu hukunci.
Kamar yadda alkaluman hukumar kula da yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ke nuna wa, jihohi hudu ne ma ba su samu nasu rabon na kwayar cutar ba, wato jihohin Cross River, Kogi, Nasarawa da kuma jihar Yobe. Kuma koma da menene fatako shine Allah kawo ƙarshen wannan annoba ta COVID-19. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Akai ga Ibrahim Abdul Aziz. Wasu mazauna kudu maso yammacin Najeriya kuma sun bayyana jin daɗin su game da sassauci da shugaba Muhammadu Buhari ya yi wurin aiwatar da dokar hana zirga-zirga, tare da yin kira da ɗauke dokar kwata-kwata. Ga Hassan Umar Tabbawal ɗauke da ra'ayoyin jama'ar.
Sunan Allah Samari da 1000 a tada. To abin da muka gani abu da rashin lafiya a kan wannan COVID-19 zai so mutane jama'a su kama da wannan cuta shine shi mai zuwa mota ke cewa kowa ya samu gida ya yi kyau. Amma daga baya da ya rage wani karfin kowa daga karfe 8 zuwa da safe karfe 6 kowa ya fita daga 6 zuwa 8 ya yi kyau. Kowa ya fita musu ci saboda ba kowa ana jin yunwa, wasu sun mutu wasu ba su lafiya.
Umaru Abubakar, shugaba wa da Muhammadu Buhari Allah ya saka mai da aidi wannan abu dai ya cancanta yake kuma Allah shi kara mai ikon mulki mu alhamdulillah haka dai yayi dai mu ya mun dai wannan lauga wannan abun.
Sunana Aminu Abdulaziz Saboranya. Gaskiya mun ji da dai rage dokan nan bakin gurgudu saboda yawanci mutane fi akasari dokan nan da aka sa suna zazzauna a gida ne yunwa mata addabi su. To amma da aka rage mata kari haka kowa zai fito ya nemi abin da yake. Dama mu ba masu wani abun yi bane ba muna mun fito mu nemi abin da muka ci na yau da kullum. A gaskiya mu muna roƙon alfarma ta shugaba Muhammadu Buhari wannan doka a cire ta gaba daya. Ki kowa ne mai abincin shi
sunana Alai Allah ya san magajin garin Akinyele Ibadan. Wannan doka da shugaban kasa ya sassauka gaskiya muna farin ciki da ita saboda zai ba daman talakawa su fita su nemi abinci za su ci. Aka san talakawa ba su da abinci za su ci na kwana biyu kwana uku sai sun fita sun je sun nemo sannan su kawo iyali a ci. Muna farin ciki da wannan doka da ya sassanta. Kuma wannan hukuma da Allah ya sauka mana Ubangiji muna fata Allah ya yi mana ita. Allah ya sauka mana ita.
Sunana Abdullahi Alhausa. Sa ce am gode mai Buhari kuma gode Allah saboda shi ma mai jama'a ne ya san kowa ya masu shi sai sai ta jama'a ka kuma muna gode mai muna gode wa Allah.
Sunana Zahiruddin. Matakin da shugaba Buhari ya sassauta akan zaman gida ya sassauta ne game da talaka ya hito ya nemi abincin da ya ci da ana sati biyu ya koma sati guda saboda haka kuma ya kyauta. Allah ya kara mai lafiya.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. A Najeriya an fara gudanar da tsarin mayar da albajirai zuwa jihohinsu na haihuwa daga inda suke zaman cirani. A karon farko jihar Bauchi ta karbi rukunin almajirai daga Filato da ke makwabtaka da ita da suka kai guda 196. Muƙaddashin gwamnan jihar Bauchi Sanata Baba Tela shi ne ya karbi almajiran. Ga dai Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
A Najeriya an fara gudanar da tsarin mayar da almajirai zuwa jihohinsu na haihuwa daga jihohin da suke zaman cirani da kuma karatu. A karon farko jihar Bauchi ta karbi rukunin almajirai daga jihar Filato da ke makwabtaka da jihar guda 196. Muƙaddashin gwamnan jihar Bauchi Sanata Baba Tela shi ne ya karbi almajiran.
A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Yanzu za ku ga yara ne almajirai wanda jihar Filato ta dawo mana da su, wato almajiran 'yan jihar Bauchi wanda jihar Filato ta dawo mana da su. A yanzu sun dawo mana da mutum 190, yara 190, almajiran 190 da malamansu guda 7, kuma dukansu 'yan jihar Bauchi ne. Abinda za mu yi yanzu za mu zauna mu ɗauki sunayensu mu ɗauki komi da komi a kansu mu duba lafiyoyinsu mu tabbatar suna cikin ƙoshin lafiya ba sa tattare da wannan cuta ta COVID-19 ba sa kuma tattare da wata cuta. Bayan an yi wannan shi mai girma gwamna na wannan jiha Sanata Abdul Qadir Muhammad ya ba da cewa a yi amfani da wannan Hassan Usman Katsina College don a sa waɗannan yara a gurin kafin a tabbatar da lafiyarsu, a yi wannan ɗaukan information a kansu kafin a mai da su gurin iyayensu. To mu ma almajirai da suke cikin jihar Bauchi a yanzu muna tabbatar muku da cewa za mu fara mai da su jihohinsu. Muna kira ga alarmomin da suke tattare da almajirai a cikin wannan jiha. Idan akwai almajirai daga cikin jihar nan da yake gurinsu, to don Allah su mai da su gurin iyayensu, su kai su gurin iyayensu waɗanda ba daga wannan jiha suke ba, kuma suna neman gwamnati ta taimaka musu don a mai da su jihohinsu. To gwamnati tana nan a shirye za a dauki sunayen su, za a yi magana da gwamnatin su na jihohin su, kuma za a maida su cikin jihohin su. Kuma wannan aiki za mu fara shi gobe insha Allah, tunda kun ga mu ma an fara dawo mana da su. Jihar Kano sun tara almajirin da suke jihar na jihar ɗan asalin jihar Bauchi, su ma sun yi mana waya, sun gaya mana za su dauko su taho da su, su ma muna jiran su. Amma gobe in Allah ya yarda za mu fara daukan almajirai waɗanda suke na wani jiha mu maida su jihohin su. Wannan policy da aka sa ba na wasa bane, policy ne da aka sa na cewa lalle babu wannan irin wannan almajiranci na tashi a tafi can, a tashi a tafocin jiha, a tashi a dauki kokombara ainan a can din nan. Wannan shine abin da aka hana. Kuma ina tabbatar muku da cewa gwamnatin jihar Bauchi a shirye take za ta tabbatar da cewa wannan doka da aka fa ta zauna. Mun gode.
A jihar Gombe kuma gwamnatin jihar ce ta maida almajirai guda 700 zuwa jihohin su na asali. Kwamishinan ilimi na jihar Dr. Habu Dahiru shine ya gudanar da tsare-tsaren mayar da almajiran. Ya yi bayanin yadda aka gudanar da shirin.
To alhamdulillah, lokacin da aka yi zama ko kuma akwai kungiya na gwamnonin arewa suka yi itikafin cewa ya kamata su mai da kowane almajiri ya koma gidansa, sannan daga nan za su san wani mataki za su dauka domin su addressing din harkar almajiranci a forum nasu na governors forum. To a nan ne mai girma gwamna na jihar Gombe Alhaji Inuwa Yahaya ya ce mana, to ga wannan itilaki da ya fito na coronavirus, mun rufe makaranti, primary school, secondary school, islamiyya school. To tsangaya school ma shi ma kaga babban waje ne, akwai dalibai wanda suke daga shekara 4 biyar har shekara 20. To wani tsangaya zaka samu akwai mutum 80, akwai mai mutum 100, akwai mai mutum 1000, akwai mai mutum 3000 a Gombe tsangaya daya. Sai ka ce to idan an ce ana so a rage cunkoso, a rage al'umma, to dole ne kenan yadda aka rufe makaranti, tsangaya ita ma makaranta ce. To sai faduwa ita da zama daman abin nan na hurumin gwamnoni na arewa sun yi abin nan cewa sun yi suna da shirin da suka ce to kowane almajiri ya koma a jihasa na aihuwa, to a can din za a san mataki da za a dauka domin a samu sanadin da za a inganta harkar karatun almajiranci. Yanzu mun yi tsari, muka samu motocin Gombe Line, muka tanadi abincinsu, muka tanadi police escort, muka rubuta wasiƙa cewa waɗannan ga sunayensu ƴan asalin jiha kaza ne. In sun isa jiha din, daman kame mutura din mun yi zama a nan Gombe tare da shugabannin tsangayoyi. Bayansa sai muka ce to su ba mu sunaye da list din almajirai da suke ƴan jihar Bauchi, ƴan jihar Adamawa, ƴan jihar Taraba, ƴan jihar Plateau, ƴan jihar Kaduna, ƴan jihar Kano, Jigawa, Yobe, Borno, Zamfara, Katsina, Kebbi, Sokoto, Kogi, Niger, duka dai Nancy Northern State. Sai muka ce to a yau mutum 700 ka zuba su a cikin motoci, kowace mota ko muka sa mata police escort guda, kowace mota ko muka yi list din mutanen da ke ciki, kowace mota ko muka rubuta takarda forwarding letter to Ministry of Education na wannan jiha din, wanda idan ya isa can zai ba da ɗaliban nan a hannun coordinator ko na exchange program ko shi commissioner, wanda shi kuma zai acknowledging ya sa hannu ni wane kaza, na karɓi ɗalibai guda kaza daga jihar Gombe ƴan asalin jihata, wanda ni kuma zan yi hanyar da za su wuce su je ƙananan hukumomi su samu sauran ƴan uwansu, iyayensu. To ta haka ne muka yi wannan shiri, muka tura, kuma alhamdulillahi zan ce mutane da yawa sun yi na'am da shi, musamman malaman tsangaya a nan wajen sun amince, sun kawo mana ɗaliban, mu kuma mun ɗauki nauyi, ba mu ce za mu bar nauyin kai su ɗin ya rataye akan malaman ko kuma iyayensu ba. muka ce wannan babban nauyi ne saboda haka zamu yi hayan motoci ba mun ga wasu wurare ana kai su a trailer ko a roka muka ce mutane ne bai dace a ce musu haka nan ba a nemi kuma a ba su escort bayan escort din kuma a ba da wasika da sunayen su kar wani ya salwanta akan hanya da sunayen su in an je can kuma wanda ya karba ya sa suna ni wani na karbi dalibai kaza ya sa hannu sannan sai a dawo mana da takarda muna da record din mu anan wajen cewar mun kai daliban Bauchi State guda 87 a Bauchi State sun ce mun karbi dalibai 87 to tsarin da muke so kenan su kuma sai su kai wa iyayen su a gida a yau din nan mun karbi dalibai daga jihar Plateau mun karbi daga jihar Kano mun karba daga Kaduna jiya jihohi kaman guda 5 dai anan wajen oraji sun kawo mana na jihar Gombe kuma mun karbe su mu daga zuwa ga muna da wajen da daman za a sa su a Amada camp din mu so zamu kai muka karba sai mu ce to daga nan akwai za a dami musu gwaji kamin su tafi mu ma wannan na manta ban ce kuma yi musu gwaji tukunna sannan mu samu ba su da ko zafin jiki ko tari ko wani abu na alamar wannan ciwo sannan muka ce su tafi su wayannan kuma suna isowa zamu karbe su zamu dami mu tatanajin mai girma gwamna ya bada umurni commissioner local government ya kira chairman na local government kowanne in an so zo su wayannan yan akure ya ce to chairman ako tafi da su ka tabbatar sun isa garin gidan iyayen su ce wayannan yan kwami ne chairman kwami karbe su ka tafi wayannan yan gombe ne chairman gombe karbe su ka kai su anguwanni su haka aka tanada kawo yanzu dai a cikin jihohi 10-11 da muka tura yau wali jiha ɗaya ne muka samu kallobale da su kamar jiha Taraba suna cewa su ba san da wannan ba su ba sa yin wannan ba san abin nan ba suna kokari su ce sabin nan to amma su din ma zamu ci gaba da magana da su mu fahimci juna kowa ya karba
wasu daga cikin almajiran sun tofa albarkacin bakin su kamar haka
Ahmadu nake daga Gwarba local Ahmadu AI ne ga yake a canga da sai dan za a ga Ahmadu AI Gwarba local government jihar Sokoto
yau wato gashi za ku koma jihar Sokoto cin yaya kake
ani sai alhamdulillah da godiya ga Allah subhanahu wataala da ubangiji zai mai da mu ya kawo sanadiyar mai da mu kasan mu lafiya kuma muna godiya kyakkyawan godiya muna yi ma gwamna
Idris Saadu yankin Bauchi
gashi za ku koma gida
muna jan haushi an yanke mana karatu ba da san mu ba komawa dole ce ta kama har malamin mu ta kama dole ne dalilin wannan cuta wata na 5 ran juma'a in juma'a nan ta zo ina saba zuwa Billiri jihar Taraba gari mai suna Zilani Iwula e Gombe inda nake zuwa kenan
Abdulwahab Muhammad muda Amurka daga Bauchi a Najeriya
to madalla a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Jamhuriyar Niger
wasanni a takaice
Soma labarin wasannin mu na ranar yau da kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa inda yanzu haka tantabnawa tsakanin ƴan wasan kwallon kafa na wannan kungiyar ta Paris Saint-Germain da magabatan su game da rage musu albashi ko kuma kudin da ake biyan su ke ci gaba da jan kafa kwanaki 8 ne da suka gabata Nasser Al-Khelaifi shugaban kungiyar kwallon kafa dake karkashin daukar nan kasar Qatar ta Paris Saint-Germain ta kasar Faransa wata hira da kafar yada labarai ta RMC yayi bayanin cewa yana jiran ganin ƴan wasan na kungiyar kwallon kafa ta PSG din ta Faransa sun kawo nasu guzari a cikin wannan lamarin kasancewa komai ya tsaya da jumawa saboda annobar cutar mashako ta coronavirus ko covid disease da ya sanadiyar da katar dukkan wasanni a fadin duniya tare da haifar da rashin shigar kudade wa kungiyoyi daban-daban na wasanni abinda ke ci gaba da haifar da hasara mai tarin yawa ga kungiyoyin kwallon kafa da masauran kungiyoyin wasanni na duniya shi ko mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta kasar Ingila cewa da Pep Guardiola zai kasancewa a killace a tsawon kwanaki 14 jim kadan bayan dawowarsa daga kasar Spain kasarsa ta asali inda ya isa sanadiyar rasuwar mahaifiyarsa bayan ta yi fama da cutar mashako ta gama
kuma duniya ta coronavirus ko covid-19 wannan matakin killacewa zai iya shafuwar a kalla banda ocin na club din na Manchester City yan wasa guda takwas na kungiyar da suka dawo daga kasashen su dama sun koma kasashen nasu ne tun lokacin da hukumar kwallon kafa ta kasar Ingila ta dakatar da wasannin kwallo a dukkan fadin kasar sanadiyar cutar mashako ta gama duniya ta covid-19 ko covid-19 ita ko hukumar kwallon kafa ta kasashen turai UEFA Union European de Football a ranar talata din nan ne ta sanar da kungiyoyin kwallo na kasashe 55 membobin ta cewa da hukumar kwallon kafa da ke cikin waɗannan kasashe da take jagoranci da ba za su iya kai ƙarshen kakar teburin wasannin kwallon kafa na kasashen su ba su sanar da umarta kwallon kafa ta UEFA nan zuwa ranar 25 ga watan Mayu idan Allahu ya kai mu an da dakatar da wasannin ne sanadiyar cutar mashako ko cutar gama duniya ta covid-19 ko kuma coronavirus Haruna Mamman bako na birnin Gwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger.
Da haru da mamman bako yanzu kuma ga tasirin azumin watan Ramadana.
Assalamu alaikum, sunana Habila Rabu, mazaunin Yamai a jamhuriyar Niger. Lokacin azumi na kan ji gaskiya shauki, kuma na kan ji yanayi na watakila lafiyar jiki yana bamban da lokacin da ba na azumi ba. Wannan kenan. Na biyu kuma babu shakka lokacin azumi idan ka dubi watakila halayya ta ciye-ciyen abinci wanda ake ta yi akai-akai wanda idan ba lokacin azumi bane, to in lokacin azumi ya zo ya tsaya gaskiya wannan abubuwan suna ja baya, suna ragewa. Inda watakila idan aka zo ma bude baki ne bai wuce a ci abu ɗaya biyu ba, amma kuma idan lokacin da ba na azumi bane ka gani ayi ta kwashe-kwashen da wani lokaci sai ya zama illa ga lafiyar jiki. To akan haka gaskiya tasirin da yake da shi gare ni shine ina amfanuwa da lafiyar jiki sosai bisa ga lokutan da suke ba na azumi bane, sannan kuma nakan ji nutsuwa sosai kwarai da gaske lokutan azumi tunda ina ji babu wata damuwa da take fuskanta ta ko kuma wani abubuwan da suka shafi bacin rai, kasancewar dama shi watan na alfarma ne haka nake jin da gaskiya tasirin shi ina jin dadin shi sosai shabanban da sauran watanni waɗanda ba na Ramadan. Gaskiya nakan samu kaina lokacin azumi a matsayin mai ko kyautata hulɗa ko kuma ƙara inganta hulɗa tsakanina da jama'a, saboda azumi shi yana umartar mu matsayin mu na musulmi gaskiya mu dage da kyautata hulɗa da kuma hakuri da juriya. Maiwa in ba lokacin azumi bane zaka iya samun sa'in sa kai tsaye ba tare da wani shakku ba, amma lokacin azumi kakan ji cewa koda mutun ya zo ya hauka da wasu fitintunu ko kuma wasu abu makamanta haka zaka ji cewa ba zaka biye ba. To gaskiya hulɗa da tsakanin mutun da mutun a lokacin azumi ina ce gaskiya ni da kaina nake nazarin wani lokaci sai in ga akwai bambanci sosai, na kan ji cewa gaskiya ba ni da wata matsala ta hulɗa tsakankanina ko kuma cuɗanya tsakankanina da jama'a hakan ga ta fannin kyautata alaƙa yadda lokutan da ba idan ba na azumi ba ne.
Madalla yanzu kuma ga Aisha Sule ta dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump na sake nazarin sabbin matakai akan yadda jihohin kasar za su sake bude harkokin kasuwanci, makarantu da majami'u. Jihohi da dama sun nuna sha'awar yin hakan. Prime Minister kasar Jamaica Andrew Holness ya bayyana cewa kasar za ta fi mai da hankali ne akan sake farfado da tattalin arzikin kasar da isalwanta a sanadiyar bullar COVID-19. Jiya Litinin Holness ya sanar da nadin kwamitin farfado da tattalin arzikin na kasa mai nasaba da COVID-19 wanda zai zayyana jadawalin sake dora arzikin kasar kan turba. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya faɗi jiya Litinin cewa ran 4 ga watan Mayu hankali za a sassauta dokar hana zirga-zirga da aka kakaba a birnin tarayya Abuja da jihohin Lagos da Ogun don hana yaduwar cutar coronavirus. A jawabinsa da yawa kasar, shugaba Buhari ya ce ya dau wannan matakin ne bayan nazari da ya yi akan dokar da ta dau makonni 4 domin ba tattalin arzikin kasar damar sake farfadowa sannan a hankali yayin da ake ci gaba da dakile yaduwar kwayar cutar coronavirus.
masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Aisha Tusale da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Gresham da ta bada umurni da kuma injiniyan mu na wannan garin Baba Yakubu Makeri ne ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin.